an fadan da yawa kana tsakanin manoma mutanen garin Ɗebe a cikin karkaran mai jirgi a cikin gundumar Tesawa a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da mai garin Ɗebe kenan mutum uku wanda tuni wanda ya kashe mai garin na Ɗebe shi ya mika kanshi ga rundunar jandarmu ta gundumar Tesawa. Gwamnan jihar Maraɗi Alhaji Zakari Umaru ya isa wannan garin kuma ya yi jawabi ga al'ummar garin Ɗebe kamar haka.
Da sunan jama'a da suka ji almaraɗi suna yi muku ta'aziyya a matsayin Allah subhanahu wata'ala da ya hurta ku. An yi muku laifi ba karamin laifi laifi na ƙarshe aka yi wani ɗan kishi ba ku kuma sai kuka zo kuka ɓata laifin da aka yi muku kuka aikata laifi wanda ya fi muku wanda aka yi muku sogo. Abin da muke so ku sani ita doka babu wanda ya kare mu in ba dan doka ba da mu duka nan ba mu masu ƙarfi wanda doka ce ta ba mu shi abin da mu ba mu yi ba da ƙarfin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu sai ku kuka yi shari'a da ta Allah da tabariki babu wanda ta yarda a yi amfani da kai an ce an zalunce ka da kai ƙara wajen hukuma sai hukuma ta zalunce ka Allah zai yi maka hukunci mu yanzu za mu bari doka ta yi aikin ta mu huta mu kowa hakkin shi shine ne wanda a fuskar mu in ba mai ba Allah zai tambaye mu kenan babu wanda za mu yaye ma sai in ya aikata fanna muka yaye mai Allah zai tambaye mu wanda ya yi sanadin rasuwar hakimi ya kawo kanshi ga hannun hukuma kun je kuma kun kashe wasu waɗanda an bar shi haka to wanda sun aikata shi su yi irin yadda wanda ya kashe hakimi in ba su yi ba haka nan sun zalunci jama'ar gari.
Haka ma ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar ta Nijar ya fito da wata sanarwa wadda a cikinta ya tabbatar da abubuwar lamarin da mutuwar mutanen uku tare da mika ta'aziyya na hukumomin kasar ga yallama matan da fata ga dukkan waɗanda ittila'in yasa suka ji ciwo da fatan su samu lafiya. Hasali ma sanarwar ta ofishin ministan cikin gida ta jamhuriyar Nijar ta yi bayanin cewa tuni hukumomin kasar suka tura dakaro a wannan yankin domin tabbatar da ganin zaman lafiya ya komo kuma ya dawoma a wannan yankin inda wannan mummunan lamarin ya faru. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.